والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان أبي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan karatu na littafin Muktasarin Shama'ilil Muhammadiyya a wannan yammaci na Juma'a, wanda a yau muna ɗaya za mu ce ko 30 ga watan Rabi'ul Awwal Hijira 1435, wanda ya daidai da 31 ga watan 1 miladiya 2014, cikin karatun mu na wannan littafi Muktasar Shama'il Muhammadiyya, shine darasin mu na 25 a cikin wannan littafi. Za mu tashi babu ma jaa fi qadahi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, babin da yazo yake bayani dangane da abin shan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An Sabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalizan mudabbaban bihadidin fa qala ya Sabit hadha qadahu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan babi da Imam Tirmidhi ya kulla babi ne da zai magana akan qada. Abinda ake kira alqada shine abin sha, duk wani abin da za a zuba wani abu a sha a cikin shi ana kiran shi alqada, kamar yadda malamai suka yi bayani ma yushrabu fihi, suka ce sawa'un kana saghiran aw kabiran, jam'in shi aqada, qada aqada, kamar sabab asbabun. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce yana da abin sha kamar kofi kenan, kamar akushi, kamar kwano na shan ruwa. Manzo Allah yana da wanda ake kira ar-rayyan, yana da wanda ake kira mughisan, sannan yana da wanda aka yi wa aka gyara shi da azurfa, kamar yadda zamu ji, kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisi. To anan Imam Tirmidhi zai gaya mana nau'ikan irin waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sha a cikin su. Ya kama na hadisin Anas daga Sabit. Sabit ɗaya ne daga cikin almajiran Anas ɗan Malik, a fitacce ne cikin almajiran Anas, bal ma yana cikin waɗanda ana gabatar da riwayar su akan sauran taliban Anas ɗan Malik. To yake cewa akhraja ilaina Anas bin Malik, Anas ɗan Malik ya fito mana da qadaha khashabin, wani akushi, domin nan abin shan ruwa ne amma na katako, ka kama akushi kenan, ghalizan mai kauri ba siriri ba, mudabbaban bi hadid, an gyara shi an daure shi da karbi, ma'ana an mai zagaye da karbi an daure shi ta yadda in an zuba ruwa ba zai zubo ba. Fa qala, sai shi ana zace ya Sabit, ya kai Sabit, هذا قده رسول الله صلى الله عليه وسلم, wannan shine akushi, shine kwano, shine abin shan annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan hadisi zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da abin sha na katako, wanda shine muka ce da wasu kamar akushi kenan, na katako wanda ba irin na karbi ba ko na roba kamar yadda muke amfani da shi. To anan yana gwada mana manzon Allah an abin shan shi na katako ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan za mu ga an ce mudabbaban bi hadid, an dinke shi da karbi, mudabbab kamar yadda malam ya fassara a kasa, ai mashdudun, an dinke shi an daure shi, bi zababin min hadid, da karbi, ma'ana kamar karfin, anan malamai suka ce kamar yadda malamai